أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز. إخوة الإيمان، ذوي الطريقة التيجانية والفيضة الإبراهيمية، مولاي الخليفة وسائر الحاضرين، نحييكم جميعا تحية وصفح الباري بالبركة والطيبة. السلام عليكم ورحمة الله. Mungode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yasa muna ɗaya daga cikin waɗanda zamu halarci wannan zama, sannan kuma muna bada uzuri iyayenmu, shekunanmu da suke kewaye da mu a wannan waje, wannan gilastin da suka gani aka sa ba na ado bane ko abinda ya yi kama da juna na darura ne, saboda mu a wajen mu saka glass duk da maga Abraham shi ma ya sa kar a ce su adabi ne, to darura ce. Alhamdulillah sayyidi alqadi Barhama, abinda ake ce ma maulidi na maulana Sheikh Ahmad Tijani, duka ya tabo su. Dama bukata shine mutane su fahimci yanayin tariƙa ta Tijaniya da kuma ladubban wannan tariƙa. Kuma alhamdulillah babu wani janibi face sai da ya tako mana, sannan abu ne wanda yake sananne ko yaushe a irin wannan zama, abinda ake karanta mana shine tarihi maulana Sheikh Ahmad Tijani, tun daga haifuwarsa tafiye-tafiyarsa har zuwa haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da karban tarika da abin da yake kama da wannan. Akwai wani janibi muhimmi wanda so tarihi ba a tabowa cikin wannan janibi, kuwa shine batun muqarana tsakanin abinda Al-Hakim Tirmidhi ya fada cikin littafinsa Khatamul Awliya'i ko Khatamul Awliya'i, da kuma abinda Sheikh Al-Akbar Ibn Arabi ya fada cikin littafinsa Anqa'ul Maghrib. Waɗannan littattafai guda biyu suna da alaka da juna, sannan kuma littattafan duka suna da alaka da rayuwar maulana Sheikh Ahmad Tijani. Shi Al-Hakim Tirmidhi shi ne Muhammad bin Ali bin Hassan, wasu suna cewa Muhammad bin Ali bin Hussein, wanda ya rasu hijirana da shekara 320 a kauli sahihi, wasu suna cewa ya rasu kafin wannan hijira din. Shi kuma Ibn Arabi shi ne abin mamaki sunansu iri ɗaya ne, shi ne Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi, wasu suna cewa bin Arabi da nakira, wasu kuma suna cewa bin Abi bin Arabi da ma'arifa. Wanda al-Imam mai littafin Tabaqat al-Kubra yake cewa na gani da rubutun hannunshi ya rubuta Ibn al-Arabi, ma'ana da ma'arifa. Wanda shi kuma ya rasu hijirana da shekara 638, ma'ana tsakanin rasuwar Al-Hakim Tirmidhi da kuma Ibn Arabi akwai shekara 318 kamar yadda kuma tsakanin rasuwar shi na karshe shi ne Ibn Arabi da kuma haifuwar Maulana Shama Tijani akwai shekara 512 wanda shi Al-Hakim Tirmidhi shi ne mutum na farko da ya dago ko kuma ya gano wani makami da ake ce ma khatimul wilaya ko khatimul awliya wanda yazo ya rubuta wani littafi mai suna khatimul awliya wasu na kiransa da suna khatimul awliya sakamakon wannan makami da ya hango da ya rubuta wannan littafi a garin da aka haife shi Tirmidhi shi yasa ake ce mishi Al-Hakim Tirmidhi da ya rubuta wannan littafi sai kuma nuskar wannan littafin ya shiga hannun malamai sai suka tuhume shi da tazanduki suka tuhume shi da ya kawo wani sabon batu cewa akwai wani waliyi wanda ake ce ma khatimul awliya kamar yadda manzo da sallama yake khatimun nabiyyi karshe ne jita-jita yayyawa aka kai karansa akan za a zo a yanke mishi da haddin kisa irin kisan da aka yi wa al-Husayn bin Mansur al-Hallaj to daga bisani wasu almajiransa suka fita da shi ta bayan katanga suka gudu da shi wani gari da ake ce mishi Balkh daga nan har ya wuce da Isabu daga nan har ya tsallako zuwa Palestine a takaice wannan littafi sakamakon wasu halawati ne da ya aiwatar sai aka nuna mishi cewa akwai wani matsayi da ake ce ma khatimul wilaya sannan kuma wannan matsayi bai san wa yake da wannan matsayi ba abinda wannan matsayi yake nufi shine akwai wani waliyi shine jagoran waliyai gaba daya babu wani waliyi da zai bayyana face sai ya samu afuruban na wannan waliyi sai wannan waliyi ya bugawa a takardan shi sitam tukuna zai samu walitaka wanda gabanin mu ci gaba wannan matsayi shi Al-Hakim Tirmidhi alhamdulillah na kwakulo wannan littafi nashi wanda yake da nadirul wujudi yana da wahalan samu amma alhamdulillah na samu nuskha na wannan littafi mai suna khatimul awliya ko kuma khatimul awliya abinda shi Al-Hakim Tirmidhi yake nufi yana nufin jagoran waliyai wanda duk wani waliyi da izinin sa ake bashi walitaka ko duk wani waliyi shi yake mishi afuruban ko duk wani waliyi shi ne yake buga mishi sta abinda yake nufi kenan ba yana nufi yadda ake fahimta wannan waliyin shi ne waliyi na karshe kamar yadda manzo Allah yake annabin karshe ko manzon karshe ba haka yake nufi ba wannan littafi ya shahara daga bisani dai abubuwa da suka lafa to shine shi Al-Hakim Tirmidhi ya dawo gida ya zauna cikin jama'a har zuwa tsawon rayuwarsa bayan rasuwarsa da shekara 318 ko kuma kusan shekara 200 da wani abu akai wani babban waliyi a duniya shine Muhammad bin Ali bin Muhammad bin al-Arabi wanda aka fi sanin sa da al-Hatimi a Sheikh al-Akbar wanda ya rubuta littafin al-Futuhat al-Makkiyya wanda ya rubuta littafin Fusus al-Hikam ya rubuta Anqa'ul Maghrib da abinda ya kama da wannan wanda yana daya daga cikin al-mukthiruna masu yawan wallafa littafai ana cewa ya wallafa littafi sama da 400 a rayuwarsa shi da yazo ya karanta wannan littafi na Al-Hakim Tirmidhi mai suna khatimul awliya ko khatimul awliya to sai ya shiga khalwa domin ya san wane ne wanda yake da wannan matsayi da ya shiga wannan khalwa to khalwarsa ta farko sai yake jin ko yake ji a jikinsa cewa shi ne saboda ya zaci cewa shi wannan waliyin da ake kiran shi khatimul awliya yana raye a irin wannan zamanin da suke rayuwa ne. To daga baya ya gane cewa wato sai a ƙarshen zamani tukuna zai zo, saboda wani nassi da ya mayar da hankali a kai, wanda shi Al-Hakimul Tirmidhi din ya fada, inda yake cewa lamma qabada Allahu rasulahu sallallahu alaihi wa sallama sayyara fi ummatihi 40 siddiqan wa hum alu baytihi hatta iza qarada adaduhum wa ata waqtu zawali ad-dunya wa ata waqtu zawali ad-dunya ibta'atha Allahu waliyan istafahu wa khassahu bi khatim al-wilaya nasin abin da shi Al-Hakim Tirmidhi ya fada kenan. Kun ga cikin wannan bayanin da yayi ya nuna cewa za a samu manyan siddiqai guda 40. Waɗannan siddiqai kowannensu suna daga cikin zuriyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Ya ce wa hum alu baitihi, ne domin ya tantance sauran siddiqai. Ana samun siddiqi cikin ahlul baiti, ana samun siddiqi a sauran bayin Allah salihai, amma waɗannan siddiqan da shi yake magana akan su 40 dukkansu yace suna daga cikin zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ne yace idan na ƙarshen su yazo na 40 cikin din, idan yazo sannan daidai wannan lokacin gushewar duniya, tashin alkiyama ya kusa, to sai Allah subhanahu ta'ala ya tada wani waliyi na musamman wanda ya zabe shi, sannan ya kebanta shi da sitam na walitaka, mana wa khassahu bi khatimil wilaya, zai kebanta shi da sitam na walitaka, mana shine yake da afurubal, shine yake da sitam din da zai buga wa duk wani mutumin da zai zamanto waliyi a doron kasa, kamar yadda yazo a wannan litafi khatimul awliya shafi na 344, wanda shi Ibn Arabi da ya lura da wannan nassi sai ya gane lalle wannan a ƙarshen zamani ne za a yi shi. Ya ƙara shiga wasu kalawatinsa, sai ya ga ruhaniya ta Maulana Shi'a Matijani, sannan aka bayyana mishi zamanin da za a haife shi, sannan aka bayyana mishi wurin ma da za a haife shi, sannan aka bayyana mishi sunan shi, sannan yace akwai ishara zuwa gare shi a surorin Qur'ani gaba daya, tun daga suratul Baqara, suratul Ali Imran, suratul Nisa, suratul Ma'ida har zuwa suratul Nasi. Yace akwai ishara zuwa gare shi, wata sura za ta yi ishara kan zamaninsa, wata sura za ta yi ishara kan wurin da za a haife shi, wata sura za ta yi ishara zuwa jama'an da za su yi biyayya a gare shi, kamar yadda shi Ibn Arabi cikin littafin Anqa'u Maghrib shafi na 154 ya yi bayani har zuwa ƙarshe. To abinda muke so mu yi bayani a nan shi ne, shi Ibn Arabi ƙarshe ya tabbatar da cewa wannan mutum, wannan waliyi mai khatamul awliya, za a haife shi ne a Maghrib, za a haife shi zamanin daula ta Turkiyya, shine daula ta Usmaniyya, kuma haka aka yi, domin haka ne ya sanya wa wannan littafi suna Anqa'ul Maghrib. Anqa din wani tsuntsu ne, saboda karancin shi a duniya wasu ma na cewa babu wannan tsuntsu, kawai suna yake da shi amma tsuntsun babu shi saboda karancin sa a duniya. Shi yasa yake shabbaha Maulana Shi'a Matijani da wannan tsuntsun Anqa, yana nufin Maulana Shi'a Matijani ba a samun ire-iren sa, shigen yadda ba a samu irin wannan tsuntsu. In wani aka ce waye taba ganin foton wannan tsuntsu har yau, ba wanda ya taba ganin sa saboda karancin sa. Yadda wannan tsuntsun yake nadiri, haka na Maulana Shi'a Matijani yake nadiri, sannan yayi idafa zuwa ga Maghrib inda aka haifi Maulana Shi'a Matijani, wanda karshe ya bada adabomin sa filla, musamman abu muhimmi cikin bayanan da yayi cewa a Maghrib za a yi shi, kuma cewa za a haife shi a zamanin daula ta Usmaniyawa, daulatul Atraf,
wayannan abubuwa guda biyu su ne suka kebance cewa abinda Al-Hakim Tirmidhi yake nufi Maulana Sha'ama Tijani ne, abinda Ibn Arabi yake nufi Maulana Sha'ama Tijani ne. Sannan babu wani da aka yi a tarihin duniya wanda yake dauke da waɗannan sifofi, sannan kuma an haife shi a Maghrib, sannan kuma an haife shi a zamanin daula ta Usmaniyawa. Ganin wannan ne da yawa daga cikin bayin Allah salihai, wasu kasar Indian, wasu sassa daban-daban a sanadiyar waɗannan littattafai guda biyu suka binciko Maulana Sha'ama Tijani lokacin yana raye, suka zo suka hadu da shi, sannan suka karbi tsarika ta Tijaniya. Wannan nukta ce muhimmiya ga masu bahasi, ga masu bincike, da su tsaya su yi nazari mai zurfi akan Maulana Sha'ama Tijani. Maulana Sha'ama Tijani ba mutum ne haka yadda kawai aka haife shi a Maghrib ko kuma yayi zamaninsa ba tare da wasu bisharori sun gabata ba, kamar yadda Sheikh Usman Danfodio ya faɗi sifofi da alamomi da zamanin siyasar da za a haifi, kuma zai bayyana Maulana Sheikh Ibrahim ya zai bayyana. Hakanan Al-Hakim Tirmidhi ya koro bayani inda ya tsaya, kuma shi kuma Ibn Arabi shi kuma yazo ya karasa bayani akai. Waɗannan abubuwa ne haƙiƙai tabbatattu na tarihi kuma rubutattu, wanda duk wani mai bincike in ya samu waɗannan littattafai guda biyu ya karance su ya zurfafa bincike, to zai zo ya tabbatar da cewa lamarin Maulana Sha'ama Tijani lamari ne wanda ake batunsa sama da shekara 800, kamar da muka bayyana tsakanin shi Al-Hakim Tirmidhi da Ibn Arabi akwai shekara 318, tsakanin Ibn Arabi da kuma Maulana Sha'ama Tijani akwai shekara 512. Kaga idan ka hada kana da wajen shekara 850, to kenan Maulana Sha'ama Tijani batu ne na sama da shekara 850. Sannan abin sha'awa shine waɗannan littattafai guda biyu littattafai ne marubuta akan maktutati sun yi bayani akan su, ma'ana ba wasu littattafai ne wanda aka same su kawai a hannun Tijaniyawa ba, inda nuskar waɗannan littattafai guda biyu ba a samu a hannun kowa ba sai hannun Tijaniyawa, to za a iya cewa su suka wallafa, suka nasabtawa Al-Hakim Tirmidhi, suka nasabtawa Ibn Arabi saboda a yadda da tarikarsu ko saboda a yadda da shehinsu. Amma gashi Haji Khalifa cikin Kashfu Dununi littafi ne na Fahrat, littafi ne da ke bayanin littattafai maktutai da kuma waɗanda suka wallafa su, sai gashi ya yi batun littafin Khatmul Awliya ya tabbatar Al-Hakim Tirmidhi ya wallafa wannan littafi. Sannan masu tarjaman Al-Hakim Tirmidhi irin su Al-Imam Adh-Dhahabi ya yi tarjamansa cikin littafinsa Tazkiratul Hufaz, sun tabbatar da mihilar da Al-Hakim Tirmidhi ya shiga ne a sanadiyar wallafa wannan littafi mai suna Khatamul Awliya. Kaga kenan cewa Al-Hakim Tirmidhi ya wallafa littafi mai suna Khatamul Awliya abu ne sananne. Marubuta na littattafai da aka wallafa sun ambata, sannan waɗanda suka yi tarjamar shi Al-Hakim Tirmidhi sun ambata, na ƙarshensu shi ne Mahmud bin Ali wanda aka fi saninsa da suna Zarkali, wanda ya rubuta littafin Al-A'la, wanda shi ma ya tabbatar lalle Al-Hakim Tirmidhi yana da littafin mai suna Khatamul Awliya. Kamar yadda waɗanda suka rubuta tarjamar Ibn Arabi sun tabbatar da yana da littafin mai suna Anqa'u Maghrib, sun tabbatar da wannan. Saboda haka ma dama waɗannan littattafai akwai su kuma an wallafa su, littafi na farko Al-Hakim Tirmidhi ya rubuta shi, na biyu shi ibnu arabi al-hatimi ash-shaykh al-akbar ya rubuta wanda nabiyin nan shine ya kara shi bayanin da shi al-hakim tirmidhi ya koro daga cikin litafin khatamul awliya ma dama wannan litafai akwai su akwai maktubatin su magabata sun tabbatar an wallafa su to lalle lamarin maulana sha'an tijani ya tabbata sama da shekara 800 wato shigen shekara 850 an yi bayanin bayyanan sa a ƙarshen zamani annabin da muka karanta za ku ga inda yace hatta idan qarada adaduhum wa atawu zawali dunya ibta'atha Allah waliy al-istafahu wa khassahu bi khatam al-wilaya kun ga da yace wa atawu zawali dunya cewa maulana sha'ama tijani wato yana dabda karshen zamani za a yi shi duniya ta kusa tashi za a yi shi wanda kuma ibnu arabi cikin alqa'u maghrib ya fada da bayani akan wannan yake cewa dalilin kawo shi karshen zamani au kama qala yake cewa saboda yawan zunubai da ke karshen zamani sannan kuma tsarikar sa tana dauke da istighfari da salati da hailala au ko kuma da ibarar sa tana dauke da yawan ambaton Allah to yawan ambaton Allah kuma zai na tafiyar da yawan zunubin da ake aiwatarwa a karshen zamani an kawo shi karshen zamani ne saboda rahamar manzon Allah mutane na karshe tarke su kamar yadda ta riski mutane na farko to saboda haka ba za mu tsawaita bayani ba za mu bar masu bincike da masu tunani da irin tunani irin nasu ka je ka nemo wannan littafi ko waɗannan littattafai guda biyu ka karance su kuma ka faɗaɗa bincike in ka faɗaɗa bincike za ka zo ka tsaya ƙarshe akan abin da Ibnu Arabi yake cewa yace akwai alaka mai zurfi tsakanin khatamul awliya da mahadi da kuma annabi Isa alayhi salatu wassalam yace wa'annan mutane guda uku akwai alaka tsakanin su sosai kasancewa kowannen su a ƙarshen zamani za a yi shi mahadi zai bayyana ƙarshen zamani annabi Isa a ƙarshen zamani zai sauka shi ma khatamul awliya za a yi shi a ƙarshen zamani ganin wannan yace akwai alaka tsakanin mutanen nan guda uku shi yasa zaka ga nususi idan suna magana akai suna ishtibali wani nassin zaka ji kamar ana magana da maulana sha'ama tijani ne wani nassin zaka ji kamar ana magana da mahadi ne wani nassin zaka ji kamar ana magana da annabi Isa alayhi salatu wassalam ne saboda haka ne idan ka duba shi maulana sha'ama tijani shi a zuriyar ahlul baiti ne zuriyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama mahadi shi ma haka to amma annabi Isa alayhi salatu wassalam annabi ne wanda annabtansa ya tabbata a nassin Qur'ani to ganin wannan shi annabi Isa ya yi kamanni da su ne kasancewa shi da su ɗin duka za su bayyana a ƙarshen zamani amma lamarin shi daban yake kasancewar ya tabbata shi annabin Allah ne da nassin Al-Qur'ani mai girma to saboda haka shi maulana khatamul awliya maulana Sheikh Ahmad Tijani shi zai zo da yawaita salatai yawaita istighfarai yawaita hailalai ko kuma kace yawaita ambaton Allah a ƙarshen zamani wanda a sanadiyar yawan ambaton Allah mutanen ƙarshen zamani su samu rahamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan idan ka bincika da zurfin tunanin kwakwalwarka to zaka gane cewa tunda aka yi maulana Ahmad Tijani har zuwa yau babu wata tarika ta sufaye wace tutan wannan dariƙa ke filfilwa kuma ake da yawan jama'a cikin wannan dariƙa kuma ake yawan zikiri cikin wannan dariƙa kamar dariƙa Maulana Shi'a Matijani wanda alamomi suna nunawa cewa idan Maulana Shi'a Matijani ya bayyana waɗanda suke mishi biyayya to su ne waɗanda za su kasance masu gaskanta mahadi a lokacin da ya bayyana kuma su ne waɗanda za su yi jihadi tare da shi a yau idan ka duba babu wata duniya da tsarikata Maulana Shi'a Matijani ba ta je ba daga ga tsarikar Tijani a America a Ingila a China zaka gani a Spain zaka gani a Philippines zaka gani a Indonesia ko ina idan kana bibiyar abubuwan da suke faruwa a social media zaka iya cewa ma yanzu kamar ma duniyar ma gaba ɗaya ta juye tsarikar Tijaniya wannan duka yana daga cikin alamomi da bayanan da shi Ibn Arabi yayi cikin anqa'u maghrib to saboda haka matasa da Maulana Khali'a Maulana Al-Qadi Barhama yayi magana batun karatu lalle a tashi ayi karatu a tashi a zurfa bincike kada rudanin zamani abin da yake faruwa a wannan zamanin ya ja ku ya tafi da su in har an yi batun Maulana Shi'a Matijani sama da shekara 800 wajen 850 sannan kuma har zuwa yau lamarinsa na fuskantar barazana da abubuwa da yawa amma duk da haka kamar ma furawa abin wuta ake sai cin duniya tsarikar Tijaniya take yi to wannan wani batu ne wanda lalle mutane su mayar da hankali kada dare ya musu kada lokacinsu su rubata lokacinsu lalle su shiga cikin zimamin wannan tsarika mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Thank you.